Hello, baby.
Da zuciya ta yi dillin dillin
baby zuciya na dillin dillin ni na yarda da hobi na baby na safa da sanka na karya kumallo auren ka shine
gashi kina kyalle fatar jikinki kamar wani tsada buri na shine aurenki idan kin yarda sadakinki ko da nawa ne na yarje zan bada dan haka ke na rike soyayya ba sake ke ma karki sake ki bana anan take kina tafi gani a bayanki kamar tayin keke sanki a raina ya zauna yana mini dillin dillin.